malamin kine ashe ashe dai gwani kine mallaki nana kine masha Allah alhamdulillah ni da ke kin gaman hade ki saurara ki dan lura ko ina zana kara bani kyale ki na share ki in samu sauki a zuciya in gina raye kina raye hawaye duk zan share ki.